kamfanin na gwamnatin kasar Rasha mai suna Rosatom ya sanar cewa zai taimaka wajen gina cibiyar samar da hasken wutar lantarki mai amfani da makamashin nukiliya a wata yarjejeniya da aka fara tun a shekara ta 2015 da samar da tashoshin nukiliyan guda hudu da aka ce kudin su zai kai dalar Amurka biliyan 20 tare da haɗin gwiwar cibiyar samar da makamashi ta Najeriya wato Nigerian Atomic Energy Commission. Yan Najeriya da sauran masana da sun yi ittifakin cewa matsalar rashin cigaban Najeriya na da nasaba ne da karancin wutar lantarki wanda kawo yanzu gwamnatin ta ce tana kokarin samar da megawatt 4,500. Karfin wutar lantarkin da masana ke ganin yayi wa Najeriya kadan idan aka yi la'akari da yawan al'umman Najeriya da kuma wutar lantarkin da wasu kasashe da basu kai Najeriya ba ke samarwa a cikin gida. Ko me ke haifar da karancin wutar lantarkin a Najeriya? Mr. Babatunde Raji Fashola shi ne ministan hasken wutar lantarki ayyuka da kuma gidaje a kasar.
Transmission and generation have gone up. I am convinced that distribution will come because we know what to do. We know it's transformers to the last mile to your homes.
Yace kara manta akwai matsaloli da dama kullun da kuma har yanzu ake ci gaba da fuskanta. Gwamnati tana iya bakin kokarin ta wajen magance wannan matsala a dan gajeren lokaci a nan gaba. To sai dai kuma a yanda gwamnati ke tunanin fara amfani da makamashin na nukiliya wajen samar da hasken wutar lantarki. Masana harkokin wutar lantarki a kasar na ganin gaba ta yi gwamnati ta yi amfani da sauran makamashi da take da shi a kasar kamar yadda Professor Shehu Abdullahi Maji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha a jihar Niger ya shaida mani.
Idan aka yi maganan ilimin nukiliya yana da bangarori da dama. Ana yin shi da wurin makamai, ana yin shi wurin bada haske, ana yin shi bangarori da dama da aka sani. To idan matsalar ai ba matsalar kawo wannan bane, matsalan muna da kyakkyawan niyya na wannan. Idan ba haka ba, ai ko yanzu da muke ta fama da bige-bigen nan, muna da ruwa, muna da hasken rana, kai Allah ya mana albarkatun da duk duniya ba su da wani albarka irin wannan. Albarka shi ne guda biyu, duk inda ka taba a ƙasa za ka yi amfani shi, sannan duk ɗan Najeriya da ka duba za ka same shi ingantacce jajirtacce wurin neman yin aiki da yake kyauta. To kaga madauki a jokuta kamfani ne na tama da karaba da rashi aka fara yi aka zo shagari lokacin 79 79, an ci kaso 92.3 wurin kammala wannan al'amari. Amma da ƴan Najeriya marasa zuciya da tunanin Najeriyan a gaban su suka zo suka shiga, har yanzu an kasa cimma nasara a ƙarshe ma an rugurguza gurin ne, yanzu ake nema a sake tada shi. To wannan ya nuna idan aka sake shiga Rasha su suna da kyakkyawan niyya, amma mu daga nan da zamu aiwatar da su muna da sa rai. Wannan sa ran shi zai hana cimma abin da ake so a cimma.
Yanzu dai a yanda gwamnatin ke ta kokarin ganin an samar da hasken wutar lantarki a kasar, a waje daya gwamnati ta bayyana kudurinta na ganin cewa an sake lali game da sayar da tashoshin samar da hasken wutar lantarki ga yan kasuwa. Ganin yadda yan kasuwar suka gaza wajen samar da hasken wutar lantarki a sassa daban-daban na kasar, yanzu haka ma dai masu amfani da hasken wutar lantarki a sassa daban-daban na Najeriya na kokawa ne dangane da ƙarin tsada da kuma ƙarin kuɗin wuta da waɗannan kamfanoni ke yi ba tare kuma da samar da hasken wutar lantarkin ba. Babban Jibrin Murya, Amurka daga Lagos.